أيها المسلمون يوجي قبل هدوب الدمك صوما ساتي لليوجي أكن أبن ديشا بحق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ساتين ديوجي من يبياني أكن وانيني النبي صلى الله عليه وسلم أمهنغا القرآن يوكم الله بمغانا أكن يد صحابان النبي صلى الله عليه وسلم suka san annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka so shi kuma yadda suka bayyana soyayyar su domin ya zama mizani a gare mu na cewa in mun yi imani da shi kuma muna san sa to ya kamata ce mun karbi koye kuma mun kalli hotar rayuwar soyayyar da muke masa sai mu kalle ta daga idan da sahabbai suka aikata zuwa gare shi ya ku bayan Allah ku sani cewa tsoron Allah shine mafi alkhairin abinda mutum zai makansa guzuri saboda tafiyar da babu makawa a cikin ta ita ce komawa zuwa ga Allah. Ubangiji mabuwayi da daukaka yana cewa hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka zo gabaninku kuma hakanan na ko yanzu mun maku wasiya abinda muke gaya maku shine ku ji tsoron Allah. Ya ku talan mu'minai ku sani cewa yana daga cikin mafi girman abin da musulmi ya kamata ya sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mafi girman abin da ya kamata a ce kowa ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma menene haƙƙin shi akan mu. Sanin wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske cikin imani kuma sanin hakan yana taimakawa ƙwarai da gaske cikin wuce iyaka cikin nuna ƙauna zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam ta yadda zaka dauki haƙƙin Allah ka bashi ko shakka wannan baya nuna soyayya zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana da matsayi ƙwarai babba musulmi ya sani cewa menene matsayin annabi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmi ya sani cewa yaya sahabbai suka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko musulmi ya sani cewa wani irin mataki sahabbai suka kai wajen kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya suka taimake shi wani irin taimako suka yi masa sannan wace irin biyayya suka yi masa domin su sahabban nan su ne na farko waɗanda suka riga kowa sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun san shi ya san su sun rayu tare da shi sallallahu alaihi wa sallam sun gan shi da idanunsa wato sun gan shi da idanunsu sannan sun ji maganarsa sallallahu alaihi wa sallam sannan sun ga irin kyawawan ɗabi'unsa sallallahu alaihi wa sallam sun rayu tare da shi a lokacin da suke cikin gida a gidaddajin su a cikin ruwan sanyi cikin zaman lafiya kuma sun rayu da shi a fagen fama sun ga yadda yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne suka rayu suka ga irin ibadar da yake yi sallallahu alaihi wa sallam sun ga wace irin rayuwa yake yi su ne suka halarci yadda yake da tsananin tausayi sun sani da kuma yadda yake da ainihin tawadu kaskantar da kansa sallallahu alaihi wa sallam sun ga jaruntarsa a fagen fama sun ga haƙurinsa sallallahu alaihi wa sallam sun aula daga gare shi ya aula daga gare su sun ci abinci tare da shi ya ci abinci tare da su sun yi tafiya tare da shi ya yi tafiya tare da su. Lalle duk wanda ya kalli tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iske cewa ba tarihi ne kawai wanda ake rubutawa ba na waɗansu mutane da suka rayu tare da wani a tarihi ne rubutacce da ke nuna irin yadda suka yi masa biyayya makaranta ce babba wanda mutum zai koyi ya ake son annabi ya ake girmama shi ya ake ainihin yi masa biyayya kuma ya ake bin umarninsa. Duk wanda ya karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iske makaranta ce babba a wannan babin idan an ɗauko wato basu da wani wanda ya kai ɗaya bisa ɗarin abin da suka yi na kasancewa su tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bari mu bi abin daki-daki a gurguje. Abu na farko mun fahimci wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nassin alqur'ani ubangiji mabuwayi da daukaka ya ba mu labari a cikin alqur'ani yace muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallam ashe wannan dalili ne tabbatacce da ke nuna cewa shi annabin allah ne sannan kuma shi manzon allah ne idan an ce annabin allah manzon allah ana nufin allah ne ya turo shi kuma ya zabe shi ba shi ne ya zabi kansa ba allah ne ya zabe shi ba shi ne ya aiko kansa ba allah ne ya aiko shi wannan dalili ne mai zaman kansa da ke nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe ne na allah tunda allah da kansa ya kira shi ya ce muhammadur rasulullah haka wata ayar Allah ya ce annabi muhammad bai kasance uba zuwa ga ɗaya daga cikin mazajenku ba ta ce dai shi ya kasance manzon allah ne kuma cikamakin annabawa waɗannan ayoyi guda biyu suna gaya mana cewa lallai annabi bawan allah ne kuma manzon allah ne sannan cikamakin annabawa babu wani annabi da zai zo a bayansa shi yasa allah ya ce ka ce masu ni mutum ne kwatankwacinku bambanci na da ku ane mani wahayi me ake mani wahayi cewa abin bautarku shine abin bauta guda daya shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba allah bane ba kuma abin bauta bane sannan ba a bauta masa tare da allah sai dai ya kasance mutum ne wanda yake mafi alkhairin halittar da allah ya halitta gaba daya sannan kuma shine shugaban ɗan adam gaba ɗaya sannan kuma shine manzo wanda Allah ya turo shi zuwa ga talikai gabaki ɗaya duk annabawa ana tura su zuwa ga waɗansu mutane amma shi annabi an turo shi zuwa ga duniya gabaki ɗaya shi yasa Allah ya kira shi rahama yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi yasa ubangiji ya tsarkake dukkan al'amuransa gaba ɗaya ubangiji ya tsarkake bakinsa ya ce masa wa ma yantiqu anil hawa ubangiji ya tsarkake ganinsa ya ce ma zagal basaru wa ma faga ubangiji ya tsarkake ɗabi'unsa ya ce ma kazabul fu'adu ma ra'a ubangiji ya ce shi ne ya tarbiyyantar da shi ya ce wa innaka la ala khuluqin azim an tambaye shi aka ce ka fassara mana wane ne kai ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne addu'a annabi Ibrahim wanda ya roki Allah bayan ya gama gina ɗakin Kaaba annabi Ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasula ya ce to ni ne wannan rasulan inda annabi Ibrahim ya yi addu'a ya roki Allah ya aiko shi ni ne wannan annabi ya ce kuma ni ne wannan wanda lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi kaga wani haske ya fito daga cikinta ya haske dukkan kasashen duniya gabaki daya saurayen nan manya-manyan gine-gine wanda yake na Rome da Paris haske ya haske su gaba daya ya ce to ni ne wannan hasken ya ce ni ne kuma wannan wanda ubangiji ya tsaga kirjinsa ya cire rabon shedan a jikinsa Allah ta'ala ya ce alam nasharaha laka sadrak ya ce to ni ne wannan ya ce ni ne kuma wannan wanda ubangiji ya ɗaukake nauyin da ke bayansa Allah ya ce wa rafa'ana wa wada'ana anka wudrak ya ce to ni ne wannan annabi ya ce sannan kuma ni ne wannan annabin wanda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi isra'i da mi'iraji da shi sauran annabawa duk ba isra'i da mi'iraji da su ba a raye amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi ya ce kuma ni ne wannan annabin wanda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gafarta masa komai gaba da baya inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara ya ce ni ne wannan ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shi yasa sai sahabbai suka fi kowa fahimtarsa domin shi ne da kansa yake masu wannan bayanin a lokacin duk duniya ba wasu mu'minai sai su kadai waɗannan da ke tare da shi ashe wannan dalili ne da ke tabbatar mana da cewa shi annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu yaya sahabbai suka fahimce shi kuma ya sahabbai suka san shi ya ku tare musulmai lalle hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basu ba dauki annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin jagoran siyasa ba kawai basu dauke shi a matsayin malami mai koya ma mutane al'amura ba kawai basu dauke shi a matsayin shugaba daga cikin shugabannin larabawa ba a sahabbai sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yadda da shi kuma sun yi imani da cewa shi manzon Allah ne shi yasa duk abin da ya faɗa sai su karbe shi duk umurnin da yayi sai su aikata sun bi shi sau da kafa sun yi masa biyayya cikin maganganunsa sun yi masa biyayya cikin yin koyi da shi cikin yin dukkan ayyukan da ya umurce su sallallahu alaihi wasallam akan wannan qadiyar Allah ya rantsa ya ce ka ce wallahi mutane ba ina rantsuwa da ubangijinka mutane fa ba za su zanto masu cikakken imani ba har sai sun hukunta ka ka zanto kai ne mai hukunci a tsakaninsu cikin abin da ke gudana a tsakaninsu sannan idan kai hukuncin kuma ya samu ba za a samu a cikin zuciyarsu ba wani kaikayi ko damuwa cikin abin da ka yanke su miƙa wuya miƙawa to a lokacin ne suka zanto masu imani wannan aya sahabbai sun fahimce ta fahimta wadda take mai kyau shi yasa dukkan abin da ya faɗa sun fi kowa gaggawa aikatawa dukkan abin da ya aikata sun fi kowa yin gaggawan yin koyi da shi wannan ita ce fahimtar da sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka ce ga umurni daga gare shi to suna miƙa wuya kuma suna yin biyayya ko sun gane ko ba su gane ba ko sun fahimci abin ko ba su fahimta ba ko ya yi daidai da abin da suke so ko bai yi daidai ba inda ya tabbata an ce shi ne ya faɗa sun miƙa wuya kuma sun masa biyayya abu na uku ya ku taron musulmai sahabbai sun fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi ne ya fi ƙaunatuwa a cikin zukatansu sama da yadda suke son kansu sama da yadda suke son rayuwarsu Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fi soyuwa ga muminai sama da yadda suke son rayuwarsu ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa wannan aya abinda take nufi tana hukuntar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa dukkan komai cikin dukkan abinda mutum ya zaba ko yake so to ana fifita ana gabatar da zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa zaɓin abin da mumini ke so ko da kuwa wannan abin rayuwarsa ne to mumini zai iya bayar da ita a kan me a kan annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suka fahimta lalle wannan yana nuni da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa wallahi ɗayanku ba zai zanto mai imani ba sai ya fifita abin da nazo da shi sai ya kaunace ni sama da yadda yake kaunar ransa sama da yadda yake kaunar dukiyarsa sama da yadda yake kaunar ƴaƴansa da mutanen duniya ga baki daya sannan mutum zai zanto mai cikakken imani wato sai ka ba da fansar rayuwarka a bisa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fifita kaunarsa a bisa yadda kake son dukiyarka da ƴaƴanka da mutanen duniya baki daya sannan mutum zai zanto mai imani ya za a gane wannan karantarwa babba za a gane ta ne kawai mutum yayin da ya kasance cewa duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana fifita shi akan dukkan wani abin da yake da shi a bayan ƙasa ga baki daya to lalle da haka ne ake auna soyayyarka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nufin da'awar imani da baki kawai ba mutum ya ce aini ina son sa sallallahu alaihi wasallam ko yana kiɗi yana rawa yana tsalle mata suna gatsa manya-manyan mutane da manya-manyan launa ga su suna zaune akan kujeru ƴan mata suna rawa a gabansu wai da sunan cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda gizo ke saka shi ne kayi biyayya zuwa gare shi kayi koyi da shi a cikin ayyukansa da maganganunsa nan ne ake maganar tabbatuwar koyi wanda yake cikakke bari yaya soyayyarsa take bayyana a cikin ayyukanka yaya soyayya a cikin girmama shi yaya soyayya take a cikin yi masa biyayya, anan ne ake gane soyayya ta gaskiya ko kuma wadda take ta fatan baki kawai. Abu na hudu, ya ku talan musulmi ku duba ku ga irin yadda Umar dan Khattab yake koya mana yadda ake san Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Umar ya kalli manzon Allah ya ce, ya ma'aikin Allah, wallahi idan na ganka ina tare da kai, ina imani da kai, wallahi na fi kaunarka sama da yadda nake san komai a duniya nawa, sai dai raina kadai shine nake fifitawa a bisa yadda nake san ka. Sai manzon Allah ya kalle shi ya ce, ya Umar, ai har yanzu baka yi imani ba. Sai manzon Allah ya ce, ya kai Umar, wallahi ba za ka zanto mai imani ba har sai ka kaunace ni sama da yadda kake san rayuwarka gabaki daya, sannan ka zanto mai imani cikakke. Sai sayyidina Umar ya sake numfasawa ya ce, ya ma'aikin Allah, yanzu kam wallahi zuciyata tana ji zan iya ba da rayuwata na bibita kaunarka sama da yadda nake son rayuwata. Sai manzon Allah ya kalle shi ya ce, yanzu ne ya Umar kai imani, yanzu ne kai imani. Wannan magana ce wanda take tabbatacciya, wala Allah wani mai tunani ya yi tunani wanda yake ba daidai ba, amma duk tunanin da zai yi magana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta rusa tunaninsa da zai yi akan sayyidina Umar. Tun daga shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Umar ya numfasa ya ce, ya ma'aikin Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, kai ne ka fi soyuwa sama da rayuwata a cikin zuciyata. Sai Umar ya ce, yanzu kam yanzu ne ka yi imani wanda yake cikakke. Ubangiji ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam gaskiyar abin da ke cikin zuciyar sayyidina Umar, shi yasa sai ya ce masa, yanzu ne ka yi imani. Sai imanin ya tabbata. Yaya kake, yaya nake? Mu duba mu gani, ya ku bayan Allah, yadda Umar dan Khattab ya nuna ainihin soyayyarsa wadda take cike da tausayi, wadda take cike da nuna soyayya idan an kalle shi a fuska. Sai aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya fi soyuwa a cikin zuciyarsa sama da yadda yake kaunar ransa. Wannan ko ya tabbata idan muka ga yakuka gaba daya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halarta, babu wani yaki guda daya wanda manzon Allah ya je wanda ba tare da Umar ba, kuma su ne a tare da shi. Yana hannun hagu sayyidina Abubakar, yana hannun dama. Duk yakin da aka yi haka aka tafi tare da waɗannan mutane, suna ba shi kariya lokacin da gwarazan mutane suke a fagen fama, su kuma wannan na hannun hagu, wannan na hannun dama, suna ba shi kariya sallallahu alaihi wa sallam don nuna soyayya ta gaskiya, ba soyayya ta yaudara ba. Wannan ita ce soyayyar da ake bukata zuwa gare mu, ya ku ƴan uwa musulmi. Abu na biyar, ga Anas ibn Malik yana koya mana yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anas ibn Malik yace, wani ba kauye, wani balaraben kauye ya taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya tambaye shi yace, ya ma'aikin Allah, yaushe tashin kiyama zai faru ne? Allah ta gaya mana kiyama yaushe ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, mai kai mata guzuri domin kiyama, tunda kana cewa yaushe ne, mai katattala domin goben da kake tambaye yaushe ne, wala guzuri kake da shi? Sai wannan balarabe ya ce, wallahi bani da guzurin yawan sallah, ban yi tanajin wa yawan sallah ba, ban yi mata tanaji ko guzurin yawan azumi ba, ban yi tanajin wani yawan sadaka ba, sai dai kawai abinda ne tanaji a gare ta, ina cike da san Allah da son annabinsa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, wallahi lalle haƙiƙa kai kana tare da wanda kake so har zuwa ranar tashin kiyama. Wannan sai yake nuna fadinsa da yace, ina tsananin san Allah da san annabinsa, ina tsananin yin biyayya ga umarnin Allah, duk abinda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ina bi, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko ya aikata daidai gwargwado ina binsa. Wannan shine cikakken abin da yake nufi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, tabbas lalle kai kana tare da wanda kake so. Anas ibn Malik yake cewa, ba mu taɓa farin ciki da wani abu ba a lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tambayoyi, irin ansar da aka baiwa wannan mutumi, domin manzon Allah ya tabbatar duk wanda ke san sa to lalle yana tare da shi ranar tashin kiyama. Sai Anas yace wallahi ni ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina san Abubakar, ina san Umar, kuma ina fata Allah ya tashe ni tare da su ranar tashin kiyama. Wannan ita ce soyayya ta gaskiya wadda take bayyana daga baki, sannan kuma aiki ya gaggata ta, sannan zuciya ta yi imani da abin da baki ya faɗa. Ya ku taron musulmai, lalle ku sani cewa wannan ita ce soyayya wadda take tare da abin da soyayya take samarwa. Ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanadin sansa kuma da yake ma Allah da annabinsa, sanadin wannan ranar tashin kiyama yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na shida ya ku taron musulmi, lalle ku duba yadda sayyidina Abubakar shi ma yake karantar da mu yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar ya kasance shi ne mafi girma daga cikin dukkan wanda zai da'awar cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to bai kai soyayyar da sayyidina Abubakar yake yi masa ba. Dubi yadda ya kasance tare da shi lokacin da za su yi hijira, kowa ya yi hijira, amma sayyidina Abubakar ya tsaya yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ya nemi izininsa sai manzon Allah ya ce ka dakata dai, da sannan Ubangiji zai nema maka abokin da za ku yi hijira tare da shi. Kwatsam sai manzon Allah ya zo gidansa, sannan ya ce to ya Abubakar, yau ne kam za mu fita. Abubakar ya yi tattalin wato raƙuma guda biyu, manzon Allah ya kama ya hau suka tafi har zuwa wannan kogo wanda ake kira Garo Saur. A nan ne suka shiga suka ɓoya. Sayyidina Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah, wallahi ga mutanen Makkanan sun taso zuwa gare mu, kuma ga su nan ma har sun hau kan kogon nan, suna sama, annabi da sayyidina Abubakar suna a ƙarƙashinsu. Sayyidina Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah, wallahi da ɗayansu zai leƙa ƙarƙashin sawunsa, wallahi da ya gan mu ya ma'aikin Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar, menene zattanka cikin mutane guda biyu wanda Allah shi ne na ukunsu? Ai, karka ji tsoron komai, Ubangiji yana tare da mu. Malamai suka yi kaito mana cikin tarihi, suka ce sayyidina Abubakar yana zaune amma hankalinsa ya tashi, ba wai tashin hankali akan zai rasa ransa ba, amma yana tunanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin kogo duk inda ya ga wani rami zai cire wani tsumma a jikinsa ya toshe. Haka ya kasance har sai rami guda ɗaya ya saura, kuma babu abin da zai toshe. Sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala an, yana cikin haka sai ya ga sayyidina Abubakar, sai sayyidina Abubakar ya ɗan kishingida kan kafarsa, sai kawai ya ga manzon Allah ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam. Shi kam idanunsa guda biyu, ana cikin haka sai ga maciji ya fito daga wannan rami da bai toshe ba, ya sari sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an. Ga tsananin sara, ga tsananin zafi, ga tsananin dafi, amma kuma ga manzon Allah ya kishingida wani bangarensa akan kafarsa, yana tsoron ya motsa kada ya tayar da manzon Allah yana cikin bacci, lokacin falkawarsa bai yi ba. Haka sayyidina Abubakar ya zauna, ga saran maciji, ga dabbi yana shigarsa, amma bai motsa ba saboda nuna soyayya, domin kada ya tayar da annabin rahama. Sai kwatsam gumi da ke zuba a jikinsa ya zuba a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya falka ya gansa a cikin wannan yanayi, sai manzon Allah ya yi masa addu'a, ya tofa a inda macijin ya sare shi, sai wurin ya koma. Wannan yana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rauni ya koma ya dinke kamar kace ba abin da ya taɓa faruwa. Suka fito suka tafi, suna cikin tafiya sai sayyidina Abu, sai manzon Allah ya ga sayyidina Abubakar ya koma baya. Ana cikin tafiya sai ya gansa ya koma gabansa, ana cikin tafiya sai ya ga ya dawo hagunsa, ana cikin tafiya sai ya ga ya koma damansa. Sai manzon Allah ya tambaye shi ya ce ya Abubakar, menene wannan? Sai manzon sayyidina Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah, idan an kashe ni ne kadai aka kashe, amma idan an kashe ka duk duniya ce ta yi asara ga baki daya. Wannan ita ce soyayya ta gaskiya. Shi yasa Allah ya tabbatar da wannan magana a cikin Alkur'ani, ya ce illa tansuruhu, idan fa bar ku taimake shi ba ku waɗannan, har duniya ta tashi, in ba ku taimaki addininsa ba, ba ku taimaki sunnarsa ba, faqad nasarahu Allah, to hakika Allah ya taimake shi.
idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnay lokacin da kafire suka fitar da shi yana dayan mutum biyu wato shine na daya da kuma wani tare da shi idza kuma fil gari lokacin da yake giyama abokin sa cikin kogo la ta'zan inna allaha ma'ana kada ke bakin ciki ubangiji yana tare da mu ku duba ku gani ya bayin Allah ku dubi yadda sayyidina abubakar yake san manzon Allah ba wai da fatan baki ba kawai a'a ya kaunace shi bit tadhiya ya ba da rayuwarsa gaba daya a lokacin da suke cikin kogon ya ba da rayuwarsa ta tafi akan tsiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da rayuwarsa akan me akan tarayya da annabi da ya zama abokin sa lokacin da suke yin hijira ya taimake shi kuma ya ba da dukiyarsa kuma ya ba da rayuwarsa gabaki daya wannan kuwa ita ce soyayya ta gaskiya ba soyayya ta kidi da waka da rawa da maganganu waɗanda suke na ƙetare iyaka wanda suka ci karo da nassin alqur'ani da hadisai ingantattu ba abu na bakwai ya futa ran bayan ya futa ran musulmi ku sani lallai hakika soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana daga ayyukan sahabbai sahabbai sun kaunace shi kuma sun nuna matukar imaninsu da biyayya zuwa gare shi ku zo mu tafi mu gani mu duba mu gani yadda suka kaunace shi ba wai kawai sun kaunace shi suka ce muna son ka ba ya ma'aikin Allah da fatan baki a'a mu dubi ayyukansu abu na farko da za mu duba da ke nuna soyayyarsu zuwa gare shi abu na farko sun yi masa da'a sun kaunace shi ta hanyar yi masa da'a sun kasance suna jin umurninsa abinda suke cewa mun ji kuma mun yi biyayya ba tunani cewa ya dace da hankalina ko tunanina ko bai dace ba daga yayi umurni abinda suke cewa sami'ina wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya akan wannan ne ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa baya dacewa ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah ko annabinsa ya zartar da wani hukunci mumini namiji ko mumina mace ce yana neman zabi cikin umurnin Allah ko umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine bambanci mai girma tsakanin soyayyar mu da soyayyar soyayyar da muke masa a yau da irin soyayyar da suke masa a wancan da suke tare da shi a yau mutum zai ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a zo masa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya watsi da shi ya ga awar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a cikin aikinsa cikin maganarsa cikin ɗabi'unsa cikin zamantakewarsa ma da iyalinsa ba za ka ga tasirin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki ba Allah kuwa ga abin da yake gaya mana bai dacewa a ce mumini namiji ko mumina mace tana neman zabi cikin abin da Allah ko annabinsa ya zartar ya ku bayin Allah ku kwatanta waccan soyayyar da muke yi a yau abu na biyu sahabbai sun so shi amma ta wace hanya bil iktida cikin yin koyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sun sani Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillah haqiqa kyakkyawan koyi a cikin rayuwarku ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance sahabbai suna kallon sa idan yayi aiki kokari suke su ma su aikata irin wannan aiki sun koyi ilimi daga gare shi wanda wannan ilimi shine ya ba su dama duk lokacin da aka ce sun fito a fagen yaki to babu wani wanda ke tare masu gaba saboda din umurnin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sahabbai idan suka tafi yaki daga cikin abin da ya shahara a tsakanin su maganganun su da komandodin su suke yi idan ana mufawada da abokan gaba idan abokan gaba suka yi tayin wani abu na duniya ko na jin dadi sai komandan ya gaya masu cewa na zo maka da mutanen da sun fi kaunar mutuwa sama da yadda kake jin dadin rayuwa saboda mai suna kallon umurninsu suke kallo ya ce akwai aljanna kuma sun yarda ita suke nema ya ce akwai wuta sun yarda ita suke tsoro shi yasa idan aka ce ga umurninsa to idan su rufewa suke yi ba sa ganin komai ya ce zartar da umurninsa ko kwatanta soyayyarsu da irin soyayyar mu a yau ya kutaran musulmi ku sani sahabbai sun kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar me bashi kariya sun kaunace shi ta hanyar me taimakonsa cikin isar da da'awarsa shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya yabe su yace wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah yace waɗannan waɗanda suka taro sune sahabbai, wa nasaru kuma suka taimake shi sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan sune mu'minai na haƙiƙa. Sun taro abinda ake nufi, sun taro imani, sun taro gaskiya, sun taro ƴan uwantaka ta mutanen da suka yi hijira, bayan haka da aka tafi yaƙi kuma suka tsaya bayansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka bashi kariya har lokacin da addininsa ya zanto shine addini mai ƙakke, aka tabbatar da tauhidi aka rusa shirka. Shi yasa Ubangiji ya ambace su yace huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Shi Ubangiji shine ya taimake ka, sannan ya taimake ka kuma da zaratan mu'minai waɗanda shine ya tara zukatansu suka kaunace ka kuma suka yi maka biyayya. Da za ka ciyar da duk mutanen duniya gabaki daya, wallahi ba za ka tara soyayyarka a zukatansu ba, sai dai shi Allah shine ya haɗa zukatansu sai suka kaunace ka. Waɗannan sahabbai kenan sun kaunace shi tare da taimakonsa, sun kaunace shi tare da bashi kariya a lokacin da suke gida da lokacin da suke bakin fama. Ya ku taron musulmi, ku sani cewa sun taimake shi, sun kaunace shi da bada rayuwarsu, sun kaunace shi da ciyar da dukiyarsu, sun kaunace shi da kalma ta baki, baka isa ka zo kai wata magana ba wadda take mala kyau a gabansu sai sun bashi kariya. Ballantana a ce kayi yunkuri ka kawo masa hari za su bashi kariya. Sun taimake shi a tsayawa tare da shi a lokacin da ake cikin yaƙi, da lokacin da ake gida, da lokacin da ake cikin yunwa, da lokacin da ake cikin tsanani, ba su tarwatse suka basa ba. Sauran annabawa kuwa ana ganin yadda waɗansu su suke watsewa su ba annabinsu, amma waɗannan Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce taba'uhu wallazina taba'uhu wa nasaruhu, su ne suka taimake shi, amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladhi unzila ma'a. Wannan ita ce soyayya ta gaskiya, soyayya wadda take mafi girma, wadda ta kunshi girmamawa tare da yin biyayya. Allah ko ya ce li tu'minu billah, dan ku yi imani da Allah, wa rasulihi kuma ku yi imani da annabinsa, wa tu'azziruhu ku kambama matsayinsa, ku girmama shi, wa tuwaqqiruhu ku kambama matsayinsa. Ubangiji mabawai da daukaka haka ya gaya masu, kuma haka aka gani a cikin tarihinsu. Fakanu sun kasance su sahabbai suna da dabtuwa da magana, hatta magana idan za su yi a gabansa a majalisa suke, ko a wajen hira suke, ko a fagen yaƙi, in za su yi magana Allah ya ce masu kar su ɗaga muryarsu sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, kada ku ɗaga muryoyinku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan kuka yi haka an tahbata a'malukum wa antum la tashurun, ayyukanku za su ruguje ba tare da kun sani ba. Ya subhanallah, dauki wannan aya yau ka dora ta akan mizanin abinda ake fada akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abin ya wuce a daga murya, a da ganga ake yi. Abin ya wuce a yi shi da natsuwa, a da rawa ake yi. Abin ya wuce a yi shi a cikin kamala da sanin mutunci, a ihu ake yi a cikin garuruwan musulmi duk da sunan soyayya. Idan muka ce wannan shine addini, to menene bambanci da addinin mu da addinin ƴan Buda? Kallon su idan suna wajen bautar su, kallo waɗanda ba masu mi ba idan suna wajen gumakan su. Allah ta'ala ya haɗa su gaba ɗaya yace ma kana salatuhum indal bait illa mukha'an wa tasdiya fazuqul adaba bima kuntum takfurun, ba sa komai wajen ibadar su sai kidi, sai tafi, sai rawa. Yau kuma abinda muke yi kenan da nasin alqur'ani. Sahabbai ba su aikata haka ba, shi yasa suke ladabi a gabansu, in yi magana ba su ɗaga muryarsu, sa su ƙasa da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sun kaunace shi hatta wajen kiran sunansa, ba sa kiran sunansa su ce ya Muhammad, in har za su ce ya Muhammad sai su ce sallallahu alaihi wa sallam. Dubi yau yadda ake kiran sunansa. Allah da kansa yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ubangiji mabuwayi da daukaka yace kada ku daga muryoyin ku sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani wurin ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa kada ku kirayi sunansa yadda kuke kiran suna a tsakaninku. Ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa ku kira shi in har za ku kira shi to sai dai ku ce ya nabi Allah ko ya rasulullah. Ubangiji a cikin suratul nur, a can ƙarshen suratul nur, ubangiji mabuwayi da daukaka yi wata magana yake cewa ku sani fa shi ba tsaye yake da ku ba. Saboda haka falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Amma ya subhanallah, yau abinda muke gani abu ne na kaico da kuka da hawaye. Da sunan san manzon Allah ka fito da mata babu hijabi, da sunan san manzon Allah ka fito kana kidi da ganga. Ubangiji ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbagila. Ubangiji ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Su suna fadar abinda ba shi suke aikatawa ba. Duk wannan da nassin Qur'ani Ubangiji ya kore shi, amma sai gashi da gangance ake kiran sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun kaunace shi, sun yi masa biyayya, kun bi sun bi sunnarsa. Saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni. Ya ku taron musulmi, ku duba ku ga yadda sahabbai suka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yadda suke biyayya gare shi da yadda suke bin sunnarsa. Ba su dauke ta ba tafarki ne kawai wanda za a yi na ibada, a'a sun dauki karantarwarsa da rayuwarsa tafarki ne da za a samu hasken duniya da kuma lahira. Abu na kusa da na ƙarshe na takwas, ya ku taron musulmai, ku sani cewa mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su fauce iyaka ba wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan matsala ce wanda take mai girma kuma muhimmiya. Sahabbai sun kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman kauna da suka yi. Sai dai wallahi ba su kasance ba sun daga shi, sun bashi wani matsayi na allantaka. A'a, sun bashi a matsayinsa na manzon Allah, annabin Allah kuma bawan Allah. Ba su daga shi ba suka bashi wata siffa ta Allah. Sahabbai ba su yi wannan ba. Sun yadda cewa shi manzon Allah ne, kuma shi annabin Allah ne, kuma umurninsa a yi masa biyayya tilas. Wannan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ya ce kada ku daga ni, ku wuce gona da iri cikin yabona. Kamar yadda nasara suka wuce gona da iri cikin al'amarin annabi Isa, suka ce dan Allah ne, ko ɗaya ne a cikin ku Allah guda uku. Amma za Allah ce kada ku yi mana haka, ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Hadisi ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito shi, qulu abdullahi wa rasuli, ku ce bawan Allah kuma manzon Allah. Haka sahabbai suka tsaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ita ce soyayya ta shari'a, wannan ita ce soyayya ta musulunci, wannan kuma ita ce soyayya ta gaskiya. Sun kaunace shi mafi girman kaunata ba tare da sun wuce iyaka ba. Sun girmama shi ba tare da sun bautata masa ba. Sun yi biyayya zuwa gare shi ba tare da sun yi bid'a ba. Haka sahabbai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abu na tara, ya kuta lan musulmi, tambaya mai mahimmanci, yaya za mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan zamanin namu? Duk wanda ka tambaya a cikin musulmi ka ce kana son manzon Allah, zai ce kwarai ina son manzon Allah sallallahu. Duk wanda aka tambaya kana son annabi, zai ce ina son annabi. Amma ga tambayoyi kamar haka, ga dukkan wanda ya da'awar ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ya je cikin daki ya ansa wannan tambayar shi da kansa. Yaya kake dangane da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an dora akan mizani? Shin wannan soyayyar taka da sansa da kake cewa kana da awar kana sansa, ina soyayyarsa take a jikin mu'amalarka da halinka? Akwai? Kai ne zaka bada ansa. Ina soyayyarsa a cikin gaskiya da yake da ita? Akwai gaskiya a cikin al'amarinka? Yaya soyayyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin tausayinka? Kana jin tausayi yadda yake jin tausayi? Kana yin afuwa irin yadda yake yin afuwa? Kana kiyaye harshenka irin yadda yake kiyaye harshensa? kana kyautata ma makwabcinka irin yadda yake kyautata ma makwabtansa, kana yin afuwa ga wanda ya maka ba daidai ba ko kuwa lamawa kake yi, kana jin tausayin waɗanda suke masu rauni, marayu, miskinai, mata, yara, ƴan ƙanana, yaya zuciyarka take dangane da su, kana bin sunnarsa a cikin gidaddajinku da wajen kasuwancinka. Akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaya kake tarbiyyantar da ƴaƴanka cikin soyayya zuwa gare shi? Waɗannan tambayoyi ne su ne za su tabbatar da soyayyarka ko rashin soyayyarka. Amma dan kai da awa ta baki kawai, amma an duba kasuwancinka babu gaskiya, kai da awa ta baki an baka amana ka ci, kai da awar kana son sa amma kafi kowa shedanci da jaba'iranci a cikin al'umma, kai da awar kana son sa amma an zo maka da sunnar sa kai watsi da ita, kai da awar kana son sa ka ƙaryata ma hadisan sa gabaki daya, kai da awar kana son sa ga nassin Qur'ani ya hana abu kai kuma shi kake yi, ko shakka babu hankali ba zai yadda da wannan ba. Lalle ku sani son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba fa ainihin yayi bane ba, kawai wani ya sai lokaci, sai wani lokaci ka ji kawai ka fito ka bayyana da cewa ni ina son sa, kana kidi kana waka, a'a wannan ba ita ce soyayya ta gaskiya ba. Soyayyar sa tsari ne na rayuwa ka baki daya a cikin al'amarinka. Ku duba shi kadai ya kalubalanci aikin jahiliya da aka shekara 500 ana yi. Mafi yawan waɗanda suka musulunta ba wai sun musulunta bane ta hanyar da'awarsa, a'a sun musulunta ne ta hanyar kyakkyawan ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya kafin ya ce shi annabi ne sun ce amini ne, amintacce ne. Rukun amana ita ta sa Khadija ta neme shi ya zama mijinta. Mutum ne wanda yake mai haƙuri, mutum ne wanda yake mai gaskiya, mutum ne wanda yake mai riƙon amana, mai cika alƙawari. Yaya kake? Tsari ne na rayuwa gaba ɗaya wanda duk ya da awa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to a gansa a cikin ɗabi'u. Abu na ƙarshe shi ne, ya ku taron musulmi, ku sani cewa sahabbai wallahi soyayyar da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mizani na ilimi wanda ake fahimtar wa ke san manzon Allah, waye baya san manzon Allah. Duk lokacin da muke san annabi sallallahu alaihi wa sallam, to sai mu koyi ya sahabbai suka so shi. Da haka ne musulmi zai ɗauki hotar rayuwar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don Allah yi kai ka zo bayansa da shekara 1000, to ya za ka, tunda akwai mutanen da suka rayu tare da shi kuma ya yarda da su, suka yarda da shi, Qur'ani ya ba da shaida cewa amintattu ne, to sai a kalli rayuwarsu ya suka ma'amalance shi, ya suka canza shi kadai, ya canza su cikin ƙasa da shekara 23 suka zama khairu ummatin ukhrijat linnas, saboda mai kyakkyawan ma'amala, kyakkyawan hali, haka ake son ka zama. Saboda haka su ne mizani da za mu kalli tsarin rayuwa yadda muke bayyana soyayyarmu. Mu duba mu gani, ga misalai guda kaɗan daga ciki. Sayyidina Abubakar ya koya mana soyayyar manzon Allah shi ne mutum ya bada rayuwarsa. Umaru ya koya mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama take da yadda mutum ke son zuciyarsa da yadda yake son rayuwarsa gabaki ɗaya. Usman ya koya mana soyayyar manzon Allah shine a bayar da dukiya domin ci gaban addinin musulunci. A ji kunya, ya zanto kai mutum ne mai kunya. Ya koya mana yana daga cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taimaka ma addini da taimaka ma masu rauni. Wannan duk sun koya daga gare shi ne sallallahu alaihi wa sallam. Yace su bayar, suka bayar. Yace su ji kunya, kunya tana daga cikin imani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin kiyama duk waɗanda suke da kunya za su tashi a ƙarƙashin tutar sayyidina Usman. Yace ana astahi min Usmana li'anna al-mala'ikata fi as-sama'i tastahi min. Yace wallahi ina jin kunyarsa, domin mala'iku a sama ma suna jin kunyarsa. Haka kake kai da kake kidi da mata har kana kama bayanta, kana ihu, kana zagi, kuma kana kiran annabi? Haka annabi ya zama a cikinmu. Ali bin Abi Talib ya koya mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine jarunta, ilimi da kuma cika alƙawari. a gare shi suka koya ya zanto shine jarumin da ba wanda zai karo da shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kayar da shi ya koya mana ilimi wanda ya karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayan rayuwarsa duk matsala idan ta gagara za a zo ai fatawa a wajensa sai ya bayar da ilimin da ya koya ga gare shi haka ake son musulmi ya zama ya koya mana cika alƙawari wanda ya koya ga gare shi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya koya mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya kaunace shi yayi biyayya ta zuwa ga abin da ya umurni wannan yana daga cikin sababi wanda zai sa mutun ya kasance tare da wanda yake kauna ranar tashin kiyama mutanen Madina gabaki daya sun koya mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sififita wanda ke da bukata sama da bukatar ransu koda ko suna da bukatar wannan abin idan mutun yazo yana bukata koda suna da bukata sai su bayar zuwa ga dan uwansu musulmi ubangiji ya yarda su a cikin suratul mujadala ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa walladina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusdiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa almuhajirun wadanda suke yi hijira sun koya mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine su bada rayuwarsu gabaki dai ko da za su kare akan me akan rayuwarsu sallallahu alaihi wasallam sun koya mana cewa mutun ya bar garinsu da matansa da ƴaƴansa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake wannan wahala amma haka almuhajirun suka bari suka fita suka bar matansu suka bar dukiyarsu Allah da kansa ya bada shaida yace annadina ukhruju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sune aka kore su daga cikin garuruwansu ba dan komai ba kawai dan sun ce Allah shine ubangijin sune suka yi biyayya zuwa gare shi suka bi shi suka taimake shi wannan mutanen Madina mutanen Makka kenan Allah yake lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ya Allah yake ulaika humus sadiqun wannan fa ita ce soyayya ta gaskiya ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu buwayi da daukaka mu sani cewa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girma daga cikin asalin imani a cikin imani san manzon Allah yana daga cikin mafi kololuwa a cikin imani kuma mu sani cewa soyayya ta gaskiya tana tabbatuwa ne da yin koyi tana tabbatuwa ne da bin sau da kafa cikin abin da wanda kake so ya zo da shi Allah ya bada wata ka'ida yace ka ce in dai kun rayu cewa kuna san Allah to ku yi mani biyayya lalle ubangiji zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku lalle hakika ya ku bayan Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya dukkan wanda yake son ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya nuna soyayyarsa zuwa gare shi to lalle hakika ya taimaki sunnarsa sunnarsa ko za ka taimake ta ne da ilimi da yin aiki na kwarai da halaye waɗanda suke na kwarai lalle hakika wanda duk ya kasance a haka to lalle yana tare da manzon Allah ranar tashin kiyama lalle hakika mu sani cewa watsi da yin koyi da shi cikin abin da ya shafi rayuwa ta duniya da yin koyi da shi cikin abin da ya shafi rayuwa a cikin addini lalle wannan shine tafarki na gaskiya na soyayya amma watsi da dukkan yadda yake mu'amalarsa da rayuwarsa da kin yin koyi da shi a cikin addini to wannan fa ko shakka babu ba ita ce soyayya ta gaskiya ba bai soyayya ta gaskiya ba ta bukata kidi da rawa da waka soyayya ta gaskiya ba ta bukata wato a ce sai a shekara za a tuna shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle hakika sahabbai kamar yadda muka gabatar sun kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda halin su ya canza daga halin jahiliya ya koma halin musulmi sun bar jahiliya da halayenta da dabi'unta sun bar shirka suka koma bautata ma Allah sun bar zalunci suka koma adalci sun bar cin amana suka koma riko da amana sun bar hanya ta jahilci suka koma ilimi hakika wannan ita ce koyarwa wadda take ta gaskiya yaya lamarin yake mu a yau Qur'ani ya canza halayenmu Qur'ani ya canza rayuwarmu Qur'ani ya canza mu'amalarmu to wannan kowa shi zai baiwa kansa a kansa. Ubangiji a ƙarshe yake cewa hakika manzo ya zo muku shine kwadayi ne a bisa imanin ku, hakika yana wahalar da shi dukkan abin da ke ba ku wahala. Lalle hakika Ubangiji mabuwayi da daukaka ya ce idan suka juya baya to hakika ku sani cewa fa in tawallau fa qul hasbiyallah, idan sun juya baya ba su yi imani ba ka ce to Ubangiji ya ishe ni. Lalle hakika zuwa gare shi na dogara shi ne abin dogaro, kuma shi ne Ubangijin al'arshi wanda take mai girma. Yan uwa sati biyu da suka wuce na tsawaita a cikin huduba, to amma matsayi ne wanda yake na babban jakada, dole idan mun zo za mu yi bayani wanda yake shi ne abin da muka fahimta Qur'ani da hadisi, musamman a cikin wannan yanayi wanda ake ciki a yau. Yana da kyau lokaci bayan lokaci ana magana a kan rayuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ne dalilin tsawaitawar insha Allah. Sai a yi mana afuwa abin da ya zama daidai, wannan dacewa ce daga Allah, wanda duk ya kasance kuskure ne to wannan ina tabbatarwa kasawa ne. Ya Ubangiji ka gafarta mana, Allah ka ƙarfafa musulunci da musulmi, Allah ka rinjayar da musulunci da musulmi gabaki daya, wuraren da ake cikin tashin hankali Allah kawo musu aminci, Allah ka amintar da mu a cikin ƙasanmu, Allah ka kiyaye mu daga yunwa da talauci da yaƙe-yaƙe da fatara. Zabe da ke zuwa ya Ubangiji ka zaɓa mana shuwagabanni na ƙwarai. Ya Ubangiji zaɓin ka ba zaɓin mu ba. Ya Ubangiji duk wanda yake shine mafi alkhairi ko a jaha ko a mataki na wakilai, ya Ubangiji ka tabbatar da shi. Duk wanda ka san babu alkhairi a tattare da shi, to ya Ubangiji ka canza shi da ikonka da kuma hikimarka. Kai ne mai komai kuma kai ne mai kaddara komai. Ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a irin wannan rana, ranar Juma'a, rana ce wadda take mai albarka. Mu sani Allah ya soma da kansa ya ce